بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyayen mata da yayi da kanne, ina muku barka da warhaka, da fatan an yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya sa albarka a rayuwarku. Ina so ne mana wasu ƴan nasihohi ne a takaice akan wasu abubuwa da duk kun san su. Dama shi wa'azi ana tunawa mutum abin da ya sani, kuma wanda yake amfana da wa'azi shi ne mumin. Idan mumina ce ke, idan an yi wa'azi sai ki ga ya tuna miki abubuwan da kika manta, sai ki gyara. Allah ya ce fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kayi wa'azi, shi wa'azi yana amfanar mu'minai. Wanda duk ake wa'azi ba ta ji, ba ta gyarawa, to yana nuna alamar tana da zuciya ne matacciya, ko kuma tana cikin waɗanda Allah ya riga yi musu hukunci akan ya cire su daga cikin sahun waɗanda za su shirya. Irin waɗanda Allah ya musu taki da cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Lalle waɗanda suka kafirta daidai wa daida ne a wajensu, ko kai musu wa'azi ko karkai, duk ɗaya ne, ba za su imani. Ubangiji Allah ya tsare mu daga zama waɗanda suka kangare waɗanda ba sa jin wa'azi. Nasiha ta farko da nake so na yi mana shi ne, kowa ta yi ƙoƙari ta alkinta imaninta. Wannan Hausa ban san ko an gane ta. Imani shi ne abu mafi daraja da mutum ya mallaka a duniyar, kuma shi ne abu mafi girma wanda zai tseratar da mutum a ranar tashin alkiyama. Abinda nake nufi shi ne, a cikin zuciyarki ko da yaushe ki dinga ƙoƙari kina sabunta imaninki. Imani da Allah, imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa, imani da littattafan da Allah ya saukar, da kuma imani da cewa akwai tashin alkiyama, da imani da ƙaddara ta alkhairi ko ta sharri. Waɗannan su ne rukunan imani, ko an tumina billahi wahdahu la sharika la wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Kai imani da Allah, mutum yayi imani da manzannin Allah, da littafan da Allah ya saukar, ya gaskata cewa akwai ranar da Allah zai tada bayi gabaki ɗaya don yin sakamako a kan ayyukan da suka yi a nan duniya. Sannan kuma duk abin da ya same ka, sawa'un mai kyau ne ko mummuna ne, ka yi yaƙini cewa dama Allah ya tsara haka sai ta faru. Ma afta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Duk abin da ya samu musulmi, duk abin da ya samu bawa, to dama Allah ya rubuta cewa wannan abin sai ya same shi. Duk abin da kuma ya kuskure shi bai same shi ba, to dama Allah ya rubuta wannan abin ba zai same shi. Inda mutanen duniya za su haɗu gabaki ɗaya don su amfanar da mutum akan wani abu da Allah bai lissafa shi cikin abin da za ka samu ba, ba su isa su samu maka da shi ba. Haka nan da za su haɗu gabaki ɗaya su yi ƙoƙarin cutar da kai da wani abu da Allah bai kaddara maka ba, ba za su iya cutar da kai ba. To ya zama ko da yaushe imaninki da waɗannan abubuwan yana nan tabbatacce ne, yana nan baya rawa, ba kya samun zaniya game da imaninki. Saboda wannan imanin shi ne kamar yadda na ambata abu mafi daraja da mutum zai iya mallaka a duniya. Ya fi darajar kuɗi, ya fi darajar aure, ya fi darajar ‘ya’ya, ya fi darajar sarauta, da duk wani abu da ɗan adam yake gani mai daraja ne. Idan ba yi da imani, to mafi asara kenan. Saboda haka mutanen da ba su da imani su daina ba ku sha'awa. Kafirai waɗanda suke ganin kamar sun ci nasara a rayuwa matukar ba su da imani, to abin tausayi ne su. Domin wanda kuma ya rasa imani, to duk abin da zai aikata mai kyau Allah baya su, Allah ba zai karɓa ba, Allah ba zai bashi sakamako ba. Idan ya aikata aikin zai tafi ne a banza. Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Za mu tunkaro zuwa ga abin da suka aikata na ayyuka a sheshe shi kamar yadda ake sheshe abin nan wato kaikayi. Wannan ita ce nasiha ta farko gare ni da kuma ku ƴan uwana, cewa mu inganta imaninmu a koda yaushe. To menene abin da ke inganta imani? In an ce mu inganta imanin mu jaddada shi, to da yaya za mu inganta imanin? Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawuda da Tirmidhi yana cewa innal imana la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Lalle imani yana kodewa a cikin zuciyar ɗayanku kamar yanda tufafi yake kodewa. Kamar yadda zaki sai a tamfa sabuwa tana kyalli tana sheki, amma a sa ta yau a sa ta gobe a wanke a shanya a goge ta sharana yaro ya mata fitsari, ana nan zaki ga ta lalace, haskenta ya dusa shi, kyalkyalinta ya kode, ta yi laushi, ta tsufa. To haka imani yake iya samun matsala a zuciyar bawa, ya tsufa, ya kode, ya lalace. Ma'ana idan mutum bai aikata ayyukan da suke raye imani, dole sai mutum ya kula da menene abin da zai tabbatar da imaninsa. Daga cikin abubuwan da suke tabbatar da imani akwai watan dagewa wajen ambaton Allah. Ambaton Allah yana raye imani. Misalin mumini da yake ambaton Allah da muminin da baya ambaton Allah, kamar misalin mai rai ne da matacci, wanda ke ambaton Allah kamar mai rai ke, wanda kuma baya ambaton Allah kamar matacci. Saboda mu dage game da ambaton Allah, azzikir. Anan azzikir kalma ce mai faɗi. Zikiri mafi girma shine karatun Alkur'ani. Shine mene? Karatun Alkur'ani a matsayin kenan musulma, mumina, mahaddaciya ko ba mahaddaciya ba, menene dangantaka ki da Alkur'ani wajen karanta shi kullum? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya kasa karanta aƙalla aya 10 a cikin Alkur'ani a wuni, wannan za a rubuta sunan shi a cikin gafalallu, wato cikin mutanen da ba su san abin da ya kawo su duniya ba, marasa tunani wanda ba san abin da suke ba a duniya. Mafi karanci a ce kullum mutum yana karanta Alkur'ani yana da wurin da yake karantawa. Baya ga haka sai kuma sauran adkar waɗanda ake yi na yau da kullum, musamman waɗanda ake yi a tare da ibadoji, zikirin da ake yi a cikin ruku'u, a cikin sujuda, a cikin tahiyya, da zikirori waɗanda ake yi idan an idar da sallah, al-adhkar waɗanda ake yin su a idar da sallah, da tasbihat da sauransu. Ga kuma zikirori waɗanda ake yi na safiya da maraice, adhkarus sabahi wal masa. Haka nan kuma da zikirori waɗanda suke bujirowa gwargwadon hali na shiga banɗaki, na fitowa daga makewayi, na sanya sutura, na cirewa, na cin abinci, na mu'amala aure, wanda ake yi idan mutum ya ga wani abu ya bashi tsoro, wanda ake yi idan an yi atishawa, zikirin da ake idan an ji kiran sallah, zikirin da ake idan za a sha ruwa in an yi azumi, duk waɗannan azkar ɗin ya zama mutum yana mu'amala da su. Wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya manzon Allah, ka gaya mana aikin da zai kai ni aljanna cikin sauƙi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka bari bakinka ya bushe daga ambaton Allah, ko da yaushe ka zama cikin ambaton Allah. mana kodi yaushe kina tasbihi kina salati kina istighfari kina hailala duk sanda kika tana ki cigaba dai to wannan yana raya zuciya kamar yadda kika san ruwa yake raya shuka wanda aka shuka ta idan aka shuka shuka a gona ko aka yi dashe ko makamantan su matukar ana so ta rayu dole a bata ruwa akai akai sawa'un wannan ruwa na damuna ne ko ko ruwa ne na bar ruwa na rani amma dai ba zai yi ta rayuwa sai tare da ruwa to haka zuciya bai yiwa ta rayu imani ya zauna a cikin ta ba tare da ambaton Allah ba ina fata mun gane wannan sora ku rubuta abu na farko dake taimakawa zuciya ta rayu cikin imani da nagarta shine mene shine yawaita ambaton Allah kar mumini ya zama baya ambaton Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa misalin mumini dake ambaton Allah kamar misalin bishiyar dabino ce wacce take da sabati take da karfi kuma take da da mai kanshi take da abinci ne albarka misalin mumini wanda bai ambaton Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar misalin wato abin nan ne fulawa wanda take faduwa ta lalace nan da saboda mu dage wajen ambaton Allah saboda zuciyoyin mu su rayu akan imani da nagarta abu na biyu daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen raya zuciya da sanya mata ambaton Allah shine tunani game da al'amarin lahira tunanin lahira yana daga cikin wato gafala mutum ya kasance kwata kwata ya biye ma duniya ba ruwan shi da lahira ya zama mutum ya shantake duniya ce kawai a gabansa bal tukhiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa zamu ga annabi yana yawan cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira wanda yake imani da Allah da ranar lahira yayi kaza saboda wannan imani da lahira shike yanke burace buracen duniya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthiru min dhikri hadimil ladhati ku yawaita tunan mutuwa me yanke jin dadin duniya idan mutum yana yawaita haka zai rage abubuwa da dama waɗanda za su iya kawo shi cikas game da imaninsa saboda na biyu shine mene shine yawaita ambaton mutuwa da alkiyama mutum ya zauna ya dinga tafakkuri yana tunanin me zai faru idan an je duniya an je lahira me zai faru idan an je lahira kamar da Allah yake cewa alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar kun ga a cikin wannan aya ta cikin suratu ali imran zamu iya samu abubuwa kamar uku daga cikin wanda muke magana akai mun yi magana akan ambaton Allah da alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan mutanen kirki da Allah ya ambata da ya ambace shi yace masu ambaton Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan da kuma a zaune sai yace wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna yawaita tunani game da halittun sama da ƙasa suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah ubangijinmu baka halicci samai da ƙasa da wasa ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah faqina azaban nar ka tsiratar da mu daga azaban wuta aina yake azaban wuta a lahira shine tuna lahira da to na uku shine wannan atafakkur fi khalqis sama fi khalqillah yawaita tsinkayar halittun Allah duba zuwa ga abubuwan da Allah ya halitta da hikimar da ke cikin su wato ya zama a kowane situation mutum yana iya daukan darasi in kin ga wani ko wata halitta ɗauki wani dan adam da Allah ya mishi wata baiwa ko Allah ya garbce shi da wata jarabawa ko Allah ya bashi wani fifiko duka ya sa mu dinga tuna Allah duka mu dinga tuna Allah da kudurarsa babu wani mai sarauta ko mai wadata ko mai ƙarfi ko mai fada'a ji ko mai ilimi ko mai duwata falala da Allah ya bashi sai dai zama wannan falalar iyawa Allah ce wannan daukakar yin Allah ne wannan jarabawar iyawa Allah ce to idan an gansu a tuna Allah kuma a tsarkake Allah tsarki ya tabbata ga Allah shi ya aikata haka saboda mu yawaita tunani game da halittun Allah da ikonsa abu na gaba shine sallar dare duk wanda yake so ya samu kyakkyawar dangantaka da Ubangiji madaukakin sarki ya zama dan lele a gaban Allah Ubangiji ya sabunta imaninsa to ya dage wajen ibada cikin dare musamman sallah sallah karatun qur'ani zikiri istighfari duk abin da ake a cikin dare yana da matukar amfani asalin ibadar dare mafi falala ita ce wanda mutum zai kwanta bacci sai kuma ya tashi daga baya yayi ibada kamar da Allah ya fada ta tajafa junubuhu anil bajaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun Allah yace ta tajafa junubuhu sune waɗanda suke janye jikinsu anil madaji daga wuraren kwanciya yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kiran Allah Ubangiji suna roƙon shi dan tsoron azabarsa da kwadayin rahamarsa wai ma razaqanahum min fiqu sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ba wanda ya san abinda Allah ya koyi ya taskace ga waɗannan bayi nasa na abinda za su ji sanyin ido idan sun gani saboda aikin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu gode wa ni'imarsa la in shakartum la azidannakum Allah yana son masu godiya kuma ko a yaya kike cikin ni'imar Allah kike wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to daga cikin muhimman hanyoyin gode wa ni'imar Allah shine sallah da daddare a cikin halittun Allah gaba daya a ganin shi wane ne mutumin da Allah ya mishi ni'imar da ta kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jazakallahu khair annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkanin bayin Allah mutane da ma mala'iku da aljanu gabaki daya babu wani bawa da Allah ya mishi irin falalar da yawan zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi falala ya bashi fifiko akan annabawa da manzani ballantana sauran bayi Allah ya mishi alƙawarin ranar alkiyama zai mishi wani falala da kowa sai ya ci moriyarsa kamar da Allah yake ce mishi minal layli fatahajjad bi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ka dinga sallar dare kana tashi kana qiyamul layli wannan an ƙara maka ne akan abinda sauran su Allah yace tabbas ubangiji zai tashi ka a wani matsayi abun godiya wanda kowa sai yayi ala san barka to me annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce fatahajjad bi tashi kai sallar dare kuma ya kasance baya fasa yin sallah da daddare Aisha take cewa yana yin sallah har kafafunsa su kumbura sai ta ce mishi kai da Allah ya ce maka ya gafarta maka zulubanka na da da na baya yaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima in Allah ka dinga ba kanka wahala kana yin wannan ibada ne wahala sai ya ce mata mene ne ya ce mata afala aqulu abdan shakura bazan zama bawa wanda yake mai godewa Allah ba to ita ce hanyar shi ta godiya ga Allah kai wadancan sunsun ku yayi yawa kuna ji na saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama wato baya sakaci da sallar dare saboda gode wa ni'imar Allah to ke ma ki gode wa ni'imar Allah ta yin ibada da dare ko mun karancin ta ko da raka'a uku ne shafa'i da wutin ko abin da ya sawwaka cikin minti 20 minti 30 rabin awa annabi Dawud alaihi salam annabi Dawud alaihi salam ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yaban shi kwarai da gaske akan cewa ibadarsa ta kasance ibada ce mafi kyau sallarsa ta dare ita ce sallah mafi kyau azumin sa a wuni shine azumi mafi kyau Allah kuma ya yabe shi da cewa shi bawa ne mai godewa Allah Allah ya yabe shi da haka saboda sallah Allah ya umarce su da shi da sauran mutanen gidan shi mai Allah ya ce musu i'malu ala dauda shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur Allah ya ce i'malu ala dauda shukra ya kai annabi Dawud da kai da gidanan gidanka ku godewa Allah Allah ya yi muku ni'ima saboda Allah ya faɗi mamun da ya musu walaqad atayna dauda minna fadla ya jibalu awli ma'ahu wattay wa alanna lahu alhadid an'imal sabigati wa qaddir fi sardi wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir wa sulaymana ar-riha guduha shahru wa rawahuha shahru Allah yace wa asanna lahu aynal qitr Allah yace wa min al-jinn man ya'malu bayna yadayhi wadanda Allah ya bada labari yake cewa ya'malu bi izni rabbihi go ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila haka ne aw man yuzqanu min man yuzqa minhum an amrina yuzqu min azabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala dauda shukra wa qalilun min ibadish shakur Allah ya bada labarin annabi Dawud da Sulaiman uba ne da ɗa dukannin su annabawa ne dukannin su masu sarauta ne dukannin su Allah ya musu baiwa shi annabi Dawud Allah ya ce mun yi mishi falala muka ce ya jibalu awridi ma'ahu wa tayr ya ku duwatsu da tsuntsaye idan annabi Dawud yana ibada ku taya shi ku dinga yi tare da shi zaka idan yana tasbihi duwatsu suna taya shi tsuntsaye suna taya shi Allah ya ce wa alanna lahul hadid kuma mun lausasa mishi karfe karfe yake jujjuyawa kamar yadda ake juya zare yayi abin da ya ga dama da shi sannan Allah ya bada labari akan ɗansa yace wani Sulaiman ar-riha shi kuma annabi Sulaiman Allah ya bashi dama iska yake hawa maimakon jirgi da mota da jaki da mashin shi iska yake hawa ke tafiya da shi guduha shahrun in tai tafiya da shi da safiya za ta ci zangon tafiyar da za a yi wata guda ana yi akan doki ko alfadari warawahuha shahrun hakanan da yammaci ma za ta yi tafiyan awa a wata guda saboda haka a rana sai ya tafiyan wata biyu Allah ya ce kuma wa asanna lahu aynal qitr sannan muka ruwanta masa wato abin nan alqitr zinariya azrfa dukiya arziki kamar ruwa a hannunsa sannan kuma Allah ya ce wa min aljinn kuma ga aljinu waɗanda suke sun zama ma'aikata a gidan shi man ya'malu bayna yadayhi mai suke aikata mishi duk abin da yake so ya'malu lahu ma yasha'u min tamathil in yana so su yi mishi gumaka a lokacin su ba ana yin gumaka ba ayi siffar wani abu min tamathila su yi mishi kuma bayan sun yi mishi maharib gine-gine wa tamathil da surorin mutane wa jifanin kal jawabi da wasu manyan tukwane kaman duwatsu manyan wato abin nan kwanuka ko darurruka kamar duwatsu wa kudurin rasiya da tukwane manya-manya sai Allah ya ce to wannan abin da ne muku na falala ya'malu ala daud shukr ku godewa kuma sai suka fara godiya ga Allah din shine shi annabi dauda ya duƙufa sallah da azumi fa annabi yake cewa mafi kyan sallah ita ce sallah annabi dauda cikin dare fa annabi yake cewa mafi kyan azumi shine irin azumin annabi dauda mutum yayi yau ya shago shi kuma annabi Sulaiman shi kuma sai ya shahara da sadaka da kyauta shine da aka zo mishi da mai sunan su da dawakai ko dawakan shi waɗanda suka shagaltar da shi daga sallah kamar yadda yake faɗa da Allah yake cewa wa rahabna li dauda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab id urida alayhi bil ashiyyi safinatu ziyad me yace rudduha alayhi fatafika mashan bisuki wal a'rab wa laqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab cikin suratu sad ko ai duk wanda ce ko yayi Allah shi albarka annabi Sulaiman yana da garken dawakai masu yawa ɗaruruwa ko kice dubbai sai ana farecin su suna wucewa yana kallon su har lokacin da zai yi sallar magriba yayi lacci bai yi salla ba shine iz urida alaihi bil ashiyyi safinatu jiyal shine sai hankalin shi ya tashi sai ya ce duka a dawo da su rudduha alai a dawo da su fatafika mashan bisuki wal arab dan ya dinga taka wuyan su yana yayyanka su duk yayyanka su akai sadaka da naman ga baki daya to haka yake da sadaka da kyauta to daga cikin abubuwan da suke raye zuciya har ila yau da ambaton da imani shine kyauta bayarwa mutum ya zama yana da kokari wajen yin sadaka da kyauta da taimako da abinda Allah ya huwace miki mai yawa ko kaɗan kar ki zama morowacce ruwa mummunan hali ne Allah ya ce wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara duk wanda yake rowa to kanshi yake cuta Allah mawadaci ne ku ne talakawa ku mutane mu mutane mu ne talakawa amma shi Allah mawadaci ne saboda haka ki zama wanda take da roƙo da kyauta ki guje ma rowa kyauta da sadaka suna raye zuciya su sanya ta zama imaninta ya bunƙasa ina fata muna gane abu na gaba shine wato karatun addini dagewa wajen koyon ilimin addini yana daga cikin muhimman abubuwa wanda suke raye zuciya ta wanzu a cikin imani shi ilimin addini a cikin zuciya tamkar man fetur ne da ake zubawa tankin mota wanda in babu shi ai ba ta tafi ba ko to bai yiwa a yi addinin musulunci babu ilimi abu na farko da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shine karatu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ba a ce mishi salli ko sum ko wani abu makamancin haka ba a ce ya fara sallah ba a ce ya fara azumi ba sai da aka ce ya fara ilimi kuma ilimi shi ne abinda Allah ya hore shi ya ce masa wa qur rabbi zidni ilma ce ya Allah ubangiji ka ƙara mai ilimi abinda Allah ya neme shi da nemi ƙari ba a ce ya nemi ƙarin shekaru a duniya ko Allah ya ƙara mishi kudi ba sai aka ce ya nemi Allah ya ƙara mai ilimi
waɗannan sun fa dawo ba wallahu musta'an masu wurin sun taso ko to da haka yake a ƴar uwa musulma ki dage wajen neman ilimin addini wanda zaki bautata wa Allah da shi ki gyara addini ilimin addini ta fuskar muhimmancinsa game da neman shi ya kasu gida biyu akwai ilimi wanda yake na dole wanda dole kowa ya neme shi wanda kuma mutum bai da uzuri idan bai san shi shine ilimin abin da zaka bautawa Allah ilimin da zaki ibada da shi karatun sallah tun daga karatun fatiha karatun abin da ake karantawa a cikin ruku'u da sujuda da tahiyya da gare ku kuma ta karatun da ya shafi mu'amala ta jinan nakin al'ada wanda ya shafi jinin haila jinin nifasi da makamantansu da abin da ya shafi tsarki alula da wanka da makamantansu waɗanda ba zai yi kana musulmi kina musulma ke rayu ba tare da kin buƙatu zuwa ga sanin waɗannan ilmomin ba kin ga ba kamar ilimin zakka bane wanda sai in kana da kuɗi sannan za ka buƙaci zuwa ga san nawa ne sabon zakka yaya za a yi da shi ko kuma in ka tashi tafiya aikin haji sannan ya wajaba ki nemi ilimin yaya ake yin aikin haji wannan ilimin wanda yake na mu'amalar ibada ta yau da kullum yana cikin abin da yake wajibi lazibi mutum ya koye shi amma wanda ba shi ba wanda yayi zurfi to wannan fardu kifaya ba dole bane akan kowa shi yasa idan aka samu miji ya hana matar shi zuwa makaranta kuma shi bai koya mata ba to sai an lura wani irin abu take zuwa koyowa idan abin da za ta je ta koya wanda yake na wajibi ne akan ta na ibadarta to bai halasta miji ya hana ta fita ta koya ba zai koya mata kuma ya halasta ta kibin umarnin shi ta fita ta koyi karatunta amma idan ilimi ne wanda yake advance wanda ba na dole ba na fardu kifaya to wannan idan miji ya ce bai yarda ta yi ba to anan biyayyar mijinta yana gaba da wancan domin biyayyar mijinta anan wajibi ne shi kuma wancan ilimin musabi ne fardu kifaya abin da nake so mu rike shi ne cewa neman ilimin addini da aiki da shi wajibi ne kuma yana daga cikin abin da ke raya zukata da imani abu na gaba daga cikin abubuwan da suke raya zuciya da imani shine wannan ya keɓanci mace musulma shine shiga ta gari kyakkyawar shiga wadda ta dace da shari'a ki zama mace mai hijabi cikakke wadda ba ta fita irin fitar da Allah ya dine ma masu irin wannan fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a yi wasu ƴan mutakala biyu waɗanda ni ban gansu ba daga cikin lissafa ya ce wa nisa'u kasiyatun ariyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun za a yi wasu mata sun sa kaya amma kuma tsirara suke tafi saboda kayan ya matse su ko kayan transparent ne yana bayyana halittarsu kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat karkatattu masu karkatar da zukatan mutane wasu suka ce ma'anan kasiyatun ariyat ita ce wanda yau ta sa hijab gumin ta bi tsirara in za a zo islamiyya an sa kaya masu mutunci in za a je biki an saka kuma ɗayan kin ga kasiyatun fil yawm wa ariyatun fil gadi wasu suka ce kasiyatun anan gida anan duniya suna sa kaya wanda yake Allah bai da asa ba ariyatun ranar alkiyama kuma za a tsiraita su za su sha mamaki saboda ki ji tsoron Allah ki zama sutura ki sutura ce ta mutunci a ko ina a ko da yaushe bayan sutura kuma dole kuma daga ciki kuma sai ki kare mutuncin kanki Allah ya hana ki yi magana wanda za ta zama zai jan hankalin mutane kar ki saka kaya wanda zai ja hankalin mutane ko ki saka turare kina tafiya a gari ko ki saka takalmi wanda yake mai kwas-kwas wala yadurna bi arjulihinna li ilma ma yukhina min zinatihinna to wannan shi ma yana sabunta imaninki aiki daga cikin ayyuka da ke sabunta imaninki shine lazimtan kyakkyawar shiga wadda ta dace da shari'ar musulunci ya zama hijabinki, suturarki, mayafinki ya cika sharaɗin sutura da mayafi karɓaɓɓe a mizanin shari'a. Har ila yau daga cikin abubuwan da suke raye imani suke alkinta shi a cikin zuciyarki akwai yawaita tuba da istighfari. Dukkaninmu a matsayinmu na ɗan adam masu laifi ba ma'asumai bane, saboda haka ana so mutum ya lazimci tuba da istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ma, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina neman gafara Allah kullum sau 70, a wata riwaya sau 100. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin istighfari da safe 100 da yamma 100, sannan kuma a tsakankanin wannan lokacin zai ci gaba da yi, bakin shi baya fasa, shi fa kenan da baya yin zunubi. Yana kuma ga mu da muke takuɗaɗɗeniya da zunubai, takuɗaɗɗeniya mai ban tsoro. Sura kai yana daga cikin alamar mutum mumini ne wanda imani a cikin zuciyarsa bai riga ya lalace ba, shine ya yawaita istighfari da neman tuba a wajen Allah. Allah ya gafarta mana. Idan mutum bai yi istighfari bai tuba, shine ake wayar gari zuciyar shi ta mutu. Kamar da Allah yake cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu wato arran tsaka tana shiga cikin zuciyar mutumin da baya neman gafara da neman tuba a wurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya aikata zunubi guda daya sai a tsiga wani bakin alama akan zuciyarsa, idan ya zo ya tuba sai a goge, idan bai tuba ba wannan bakin yana nan, idan ya sake aikatawa sai a sake tsigawa. Haka za a ci gaba da tsigawa akan zuciyar bawa mai aikata zunubi tana ƙara yin baki. To idan baya neman gafara Allah har wannan bakin ya mamaye duka zuciyarsa baki ga baki daya, shine kalla barrana ala qulubi. Irin wannan mutumin shine zai wayi gari, baya jin kunyar mutane, baya jin tsoron Allah, zai iya aikata kowane sabon Allah, bai jin kunyar mutane, bai jin tsoron Allah. Irin wannan ita ce wadda ta iya kafa kyamara tana rawa, ana ɗaukanta a TikTok, kowa na ganinta a duniya, ba ta jin kunya kowa, ba ta jin tsoron Allah. Mutum ya dinga yaƙar zunubi da fasadi, kowa yana jin shi, kowa yana kallon sa. Ta yi rawa, ta yi ashariya, ta yi zage-zage, ta ci mutunci da sunan wai ana yin live video ko? Allah ya kyauta. Saboda haka musulmi yana samun sutura da hanyar neman tuba da neman gafara Allah. Saboda haka jama'a, mu duƙufa wajen neman gafara Allah daga zunubanmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Qudsi, Allah yana cewa da ba dan bayina suna zunubi suna tuba ba, da na darkake su gabaki daya, na halicci wasu wanda za su dinga tuba bayan sun yi zunubi. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allah yana san bayi masu neman gafara Allah, masu tuba. Saboda haka mu yawaita neman gafara Allah da tuba daga zunubanmu ko da yaushe. Wannan yana daga cikin alamar mutum zai tsira matukar ya dage wajen neman gafara Allah. Kuma komin girman zunubi, tubar da za a yi, gafara Allah ta fi ƙarfinsa. Haka Allah ya ce azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasat kulli shay. Allah ya kirayi masu laifuka ya ce qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah ya ce ya ku bayina, kun ga sai da ya danganta sai ya ce ya ku bayina, bai ce ya ku masu zunubi ko ya ku waɗanda kuka yi barna, ya ce ya ku bayina waɗanda kuka yi wa kanku ta'annati, ku zo ku nemi tuba. Allah yana gafara zunubai. Jiba ki ga hatta mutanen da suka yi li'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan mata da miji da suka samu rikici, ya ce cikin da ke jikinta ba ɗan shi ba ne, ta ce ita kuma a tafau ɗansa ne. Aka zo aka yi li'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ƙololuwa ke nan. Mai annabi ya ce musu bayan sun gama, hal baina kuma min ta'ibin, ba wanda ya tuba tsakankanu, ba wanda ya tuba. Wato komin girman zunubin da mutum ya yi ana kiran shi da ya tuba. Zunubi mafi girma shine kafirci, a ce mutum bai yarda da Allah ba, ko yana shirka ko yana wani addini na ƙarya amma daga ran da ya tuba yace ya Allah na tuba ka yafe ni nayi imani kai ne ubangiji zan fara bauta ma annabi yace al-islamu yajubu ma qablahu duk abin da ya aikata a baya an gafarta mishi ya zama kamar yau aka yafe shi saboda girman al'amarin tuba ga Allah saboda haka
hadi
saboda haka ina kiran kan kaina da ku ɗan uwana masu saurare na akan cewa mu yawaita tuba daga zulubanmu mu yawaita neman gafaran Allah da nadama akan kurakuran da muke ubangiji Allah ka gafarta ma to ina ganin bari in dakata haka kar dare yayi ko daren ma ya kawo jiki kuma kar surutin yayi yawa har ku fara manta farkon shi Allah ubangiji madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya shi muku albarka karatun da kuke na addinin musulunci Allah ya sa muku albarka a ciki haddada kuke ta alqur'ani Allah ya sa ku zama daga cikin ahlul qur'an wanda ranar alkiyama za a dinga cewa ikra wartaqi fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha ce yake alramiya dinga tilawa kina hawa bene ba za ki tsaya ba sai inda takarki ta tsaya Allah ya sa muna cikin waɗanda alqur'ani ya cece mu Allah ubangiji ya shi muku albarka da ku da iyayenku da iyalanku da ƴaƴanku da zuriyarku gabaki daya daga cikin mu waɗanda ba su da aure ubangiji Allah ya ba su maza na gari waɗanda suke da aure Allah ubangiji zo da su lafiya ya ba su zuriya ta gari kowa da buƙatar shi a wurin Allah ta alkhairi ubangiji Allah ya biya mana Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi